الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai suna Fadlul Islam na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanin shi da rahama wannan shine darasi na 8 ko 7 na 8 yau muna 24 ga watan al-Muharram shekara ta 1446 hijriya bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma 30 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya datar da mu ya sanya mana albarka zamu tashi babin da Malan ya sa masa suna cewa babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al-kaba'iri babun ma ja'a annal bid'a ashaddu min al-kaba'ir Malan yace babu ma ja'a babun da zai magana dangane da abin da yazo annal bid'ata lalle cewa ita bid'a ashaddu min al-kaba'iri ta fi manya-manyan laifuka tsanani babu ma ja'a fi annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir babun da yazo wajen bayani dangane da cewa lalle bid'a ta fi tsanani ta fi girma fiye da manya-manyan laifuka ina ka ce kaba'ir jam'i ne na kalmar kabira ina ka ce kabira kuma shine babban laifi idan aka ce babban laifi ya hada da sata da me da zina da shan giya da luwadi ko da caca da shirka tana ciki ko wata ciki da shirka da sihiri to idan shirka tana ciki to me yasa malam yace bid'a ashaddu min al-kaba'ir ta fi tsanani fiye da kaba'ir wanda bid'a in dai ba bid'ar mutum ta kai shi ga fita ga musulunci ba ai bid'a ba kafirci bane ba kuma me ba kuma shirka bace ko amma dai laifi ce to abinda shi malam yake nufi a nan shine wato bid'a ko kuma wato ita kabira din istilahan a wannan bangaren da shi malam yake magana sune manya-manyan laifuka waɗanda a cikinsu babu shirka wato kuma a cikinsu babu babu anashin wato kafirci babu shirka babu kuma kafirci babu ridda kenan waɗannan yake nufi amma a ainihin tarifin kaba'ir ko kabira to sun hada da har shirka da kuma wato kafirci amma shi anan yana nufin kaba'ir din shi a gurin sai yana nufin me banda kafirci kuma banda shirka shi yasa yace babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir babin da yazo yin zai bayani dangane da cewa lalle bid'a ta fi manya-manyan laifuka wato girman laifi ko tsanani ma'ana tsananin laifi tsananin muni amma sauran laifukan lalle bid'a ta fi su kamar duk wannan fi da ka sani dai in dai ba shirka bane ko kafirci ko fita daga musulunci gaba ɗaya ridda ba to bid'a ta fi su matsala bid'a ta fi su matsala malam yace li qawlihi azza wa jal saboda fadin sa mabuwayi da daukaka inda yake cewa inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha inna allaha la yaghfiru an yushrika bihi dalil allah tabaaraka wa ta'ala baya gafartawa idan aka yi shirka da shi kuma har mutuwa ta zo ta dauki wanda ya shirkar bai tuba ya daina ba wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha amma Allah tabaaraka wa ta'ala yana gafarta abin da yake bai kai haka ba koma bayan shirka din liman yasha'u ga wanda ya so wato ga wanda ya so ga wanda ya koma ga Allah tabaaraka wa ta'ala kenan wannan abin ka an kuma dan me da shi jikin wuta din jikin wannan abin ayar sai ya wadar wa qawlihi ta'ala da kuma fadin Allah tabaaraka wa ta'ala inda yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awdari alladhina yudullunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazra'un ma yazri'un an ala sa'a ma yazirun Allah tabaaraka wa ta'ala yace li yahmilu awzarahum Allah tabaaraka wa ta'ala ya musu talala ne me kamar sake li yahmilu awzarahum domin su dauki zunuban su laifukan su kamilatan yawmal qiyama ranar alqiyama su dauki wato zunuban su cikakku wa min awzari alladhina yudullunahum da kuma zunuban wadanda suke batar da su bi ghairi ilmin wadanda suke batar da su ba tare da wani ilimi ba sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba tare da wani ilimi ba'ana ba tare da wata hujja ba domin shi mai bid'a bashi da hujja akan aikata wannan hujjarsa shi da kansa ne ya biyo kansa da kansa wato hujja ko kuma ya shiye shi suka hadu suka biyo kansa hujja sai Allah ta'ala yace ala sa'a ma yazirun Allah tabaaraka wa ta'ala yace ala kusurara kuji sa'a ma yazirun Allah tabaaraka wa ta'ala yace abinda suke aikatawa din yayi muni su dauki laifin kansu su dauki laifin wani to wannan laifi yayi muni kwarai da gaske a ayar ta gabata Allah tabaaraka wa ta'ala yace inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha lalle Allah tabaaraka wa ta'ala bayya gafartawa idan aka yi shirka da shi amma yana gafarta abinda yake ba shirka ba ga wanda ya so wanda ya so ma'ana wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi tawfiki ya tuba ga ainihin laifukansa waɗansun kuma su laifukan da suke ba shirka din ba idan mutum ya yi wasu ayyuka sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya goge wannan zunuban ko da ma bawa ba tuba ya yi ba kawai saboda ya yi wani aikin alkhairi musamman waɗanda suke ƙananun laifuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi alwala idan ya wanke hannunsa za a goge masa laifukan da ya taba da hannu in ya yi wanke fuska laifukan da ya yi da fuskarsa har zuwa da ƙarshen alwala malamai suke cewa duka irin waɗannan ƙananun zunubai ne suke wanke su mana automatically ba ka yi wani aiki ba ka yi wani istighfari ba kawai saboda ka yi wani aiki sai Allah ta'ala ya shafe su ya goge su idan kuma mutum yayi koda kabira ce idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya fi sai ya bashi damar da zai yi istighfari sai Allah ta'ala ya fi masa kuma koda ma bawa ya mutu akai idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya fi masa amma in shirka ne Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai yafe mutum ba matukar dai mutum ya mutu yana yin shirka to Allah ta'ala ba ya gafartawa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi baya gafarta idan aka yi shirka da shi idan aka mutu ana yi amma mutum ya yi shirka kafin ya bar duniya sai ya gane laifi ce sai ya tuba daga wannan ya koma kan tauhidi tsantsa Allah tabaaraka wa ta'ala zai yafe masa na fata an gane domin waɗansu karan fari sun fara bautatawa wani Allah ne ba Allah ba daga baya kaga suna shirka kenan daga baya kuma suka shiga addinin musulunci kaga Allah ta'ala kuma ya yafi musu wancan matakar dai sun gyara koda kuma wanda yake ikirarin cewa shi musulmi ne amma kuma yana musulunci yana shirka domin akwai waɗanda suna cikin musulunci kuma suna shirka da yana musulunci yana yin tsafi kaga wato babu imani kenan babu musulunci babu anashin aqida din ce shi musulmi ne yana zuwa ayi sallar jami'i da shi yana zuwa yayi azumin ramadan amma kuma irin sa ya baci zai yi tsafi irin sa ya baci zai yi wa wani kaza da kaza ya kamu da rashin lafiya to kaga wannan babu imani babu aqida babu tauhidi daga nan ma'ana yana shirka kenan to idan ya mutu kuma bai tuba ya daina wannan tsafa-tsafan ba Allahu tabaraka wa ta'ala bai ya yafi wannan ma'ana koda ya sa shi a wuta ba za a ce ga adadin shekarun da zai yi an kone wannan zunuban za a mai da shi aljanna ba a'a abadan haka Allah ta'ala ya faɗa cikin wannan aya la yaghfiru an yushrika bihi baya yafewa inda aka rashi da wani amma idan mutum ma Allahu tabaraka wa ta'ala bai yafe masa ba ya mutu da wasu laifuka Allah ta'ala ya kai shi gidan wuta saboda laifukansa daga ƙarshe akwai adadin da zai ɗauka daga ƙarshe a fidda shi daga cikin wuta a kai shi gidan aljanna matuƙar dai bai yi shirka ba ma'ana ya mutu da imani amma kuma yana da zunuban da Allah ta'ala bai yafe ba sai ya kai shi wuta to ƙarshen al'amarinsa dai mai gidan aljanna shi yasa duk abin da aka ce wannan abin ko saɓani ne kaga ana da shi wasu suna cewa ai kaza shirka wani sun ce kaza ba shirka ba to ka kyale shi in dai akwai saɓani wajen wasu suna ganin cewa shirka ne wasu suna ce maka ai ba shirka ba to ka hakura da wannan abin domin shi wancan din ba abin da zai kara maka a duniyance balle kana kuma a lahira ce ina fata an gane to saboda haka amma babin da malam ya kawo wannan ayar a wannan littafi babin ne da ya sa masa suna da cewa babin da ya zo dangane da cewa lalle bid'a ta fi manya-manyan zunubai girman shani to menene alaƙar wannan wato wannan aya da take magana akan shirka da kuma babun nan da yake magana akan me akan bid'a saboda a gwada maka cewa lalle bid'a tana da girman sha'anin da tana iya zuwa ta yi makwabtaka da shirka tana da girman sha'anin da takan yi makwabtaka da ainihin shirka abinda zai sake tabbatar maka da wannan shine wani hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan ka tashi alkiyama akwai wani mutum za a zo da shi ga farfajiyar lahira da takaddunsa guda 100 na ayyukan da ya yi a duniya guda 99 zunubai ne guda 1 kuma ita ce take kyawun aiki ita kuma take kyawun aikin nan abinda aka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah iya abin da yake ciki kenan malamai suka ce da aka samu la ilaha illallah a jiki shi wannan mutumin tunda yake bai taba shirka da Allah ta'ala ba muhammadur rasulullah kuma shi ba dan bid'a bane bayya bid'a yana bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai an samu cikas yayi wasu laifuka ga su can ma sun cika takaddu guda 99 wanda suke a hadisin kuma yace maddul basar annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ta'ala yace to sai ya tambaye shi yace kana da ta cewa kana da wani hanzari yace ya ubangiji ban da wani hanzari ai na gama yawo ne ka ace takarda 99 duka laifi ɗaya ce kawai ta kyakkyawan aiki ɗayar ma kuma ƴar kankanuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ladaika indana hasana innahu la zulmul yawm kana da kyakkyawan aiki a gurin mu ba a zalunci haka dama haka Allah ta'ala yace wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka bai ya zaluntar kowa sai Allah ta'ala yace a dora wa'ancan takaddun a gefe ɗaya na ma'auni a dora wannan guda ɗayan a gefe ɗaya sai wannan guda ɗayan ta rinjaye wa'ancan sai Allah ta'ala yace da mala'iku ku raka shi gidan aljanna saboda wato tauhidi da kuma me bin sunnan wato nisantar bid'a bid'a tana makwabtaka ne da ainihin shirka shi yasa take da girman sha'ani Allah ta'ala ya kare to aya ta biyu kuma da malam ya kawo fadin Allahu tabaraka wa ta'ala li yahmilu awzarahum kamilatan domin su dauki zunuban su cikakken zunubai cikakkun zunubai da kuma zunuban waɗanda allazina yudullunahum bi ghairi ilmin waɗanda suke batar da su ba tare da hujja ba ba tare da wani ilimi wanda yake mai hujja daga Allah ta'ala ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma saboda su waɗanda suke su ne jagorori a hidimar bid'a zaka samu kuma su suke dora mabiyansu akan bid'a kalla ma ka samu wanda yake bid'a kuma baya so wani yayi ashe shi yana bid'a kuma baya so wani bid'a wannan zai wahala bal ma so yake me a rika yin irin yanda yake shi ma sai ya rika jin dadi sai wani aina mu ne wani ba namu bane to kaga dora mutane akan wannan mummunan aiki na bid'a din shine ya zamto me wato Allah ta'ala ya jirkinta musu domin su dauki zunuban su cikakkun zunubai da kuma zunuban waɗanda suke batarwa sai Allah ta'ala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi da malam ya kawo yake cewa wa fi sahih ya zo cikin ingantaccen hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sha'anin khawarijawa yace aina malaqitumuhum faqatuluhum duk inda kuka same su to ku kashe su aina malaqitumuhum faqatuluhum duk inda kuka hadu da su ku kashe su su khawarijawa din nan fa ba kafirai bane su menene wato su musulmai ne amma yan bid'a ne tsantsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kuka same su ku kashe su malamai sun yi manganu da yawa akan wannan hadisi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi ne ya inganta cewa kenan idan dan bid'a bid'arsa ta yi tsanani za a iya kashe shi malamai suka ce idan bid'ar ta kai ga aikin da ya cancanta a kashe shi to za a iya kashe shi amma in bai kai haka ba a kashe dan bid'a saboda yana bid'a su din ma abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe su malamai suke cewa saboda ta'addancin da suke wa sauran musulmai yasa ce in kun gamsu kashe su kamar a ce bid'ar mutum ta kai ya ji cewa idan ka yi aiki ko kuma idan kana zaune a garuruwan da suke ba ma shari'ar musulunci ake ba kai kafiri ne ko kuma kai din ma ya kamata a kashe ka ko kuma suna yakar waɗanda suke zaune a ƙasashe ko garuruwan da suke ba shari'a ake ba alhali kuma wannan musulma ba su samu dama ba kamar wanda yake Najeriya a yanzu kaga baka da damar ka ce dole a ce nan garin mu haɗa baki mu ce mu iya shari'ar addinin musulunci za a yi duk abin da ya faru cases mai Qur'ani ya ce mai hadisi ya ce ba mu isa ba ko ko yana garin zai iya ware kansa ya ce haka za a yi abin ya fi ƙarfin mutane to in wasu za su ce idan ba ku yi haka ba ku ba musulmai ba ne ko kuma za mu riƙa yaƙar ku to waɗancan bid'arsu ta kai saboda musulunci yana da tsari dama ce idan Allahu tabaraka wa ta'ala biyo bayinsa dama suka yi amfani da wannan damar to sai ya kama su idan babu dama kuma Allah ta'ala ya kan yi wa bayinsa uzuri idan har bid'a ta kai ga cewa mutum yana ta'addanci ga anashin musulmai to shine haka malamai suka ce wa fihi ya zo cikin sahih al-bukhari ha ilau annahu naha an qatali umara'il jawr ma sallu wa fihi ya zo cikin sahih al-bukhari ha ilau cewa annahu lalle shi Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatali umara'ul jawr yayi hani dangane da kashe azzaliman shugabanni ma sallu matakar dai suna sallah duk zalincin shugaba matakar dai yana sallah to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe shi ba za a zo a kama shi da sara a ce an bashi constituency allowance ya cinye bari mu kashe shi a'a duk zalincinsa ba za a kashe shi ba matakar dai yana sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an katali umara'il jawl yayi hani dangane da me kashe azzaluman shugabanni ma sallu matakar dai suna yin sallah to da wannan da hadisin da ya gabata na cewa a kashe kawarijawa da kuma wannan da ya hana a kashe azzaluman shugabanni kaga azzaluman shugabanni abinda suke ai kabira suke aikatawa da mun ya daga cikin azzaluncin shugaba shine me hana wanda yake jagoranta haƙƙoƙinsu da kuma shi ya riƙa yin fasikanci daban a karan kansa duk yana da cikin zalunci to kaga wannan duka kabira ce ce shi shugaba ne zai danne kuɗin talakawa zai sha koken zai sha giya zai yi kaza kaga duka wannan kabira ne in ma bai waɗancan ba dai ya riƙe kuɗin waɗansu shi ma kabira ce min kaba'irul dhunub to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana me a kashe su ce kada ku kashe su mutakar suna sallah amma su waɗancan ya ce ku kashe su duk inda ku same saboda ta'addancin da suke yi saboda bid'a su ta kai su har suna yin ta'addi alal muslimin na fatan gani wa an jarir an abdullahi anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tataba'a an-nas fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajaruha wa ajar man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay wa man sanna fil islami sunnatan hasayya kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim min awdarihim shay rawahu muslim wannan hadisi daga Jabir dan Abdullahi yake cewa lalle wani mutum yayi sadaka da wata sadaka sai ya rinka bibita sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan duk wanda ya sunnanta wata sunna kyakkyawa a musulunci falahu ajruha wa ajru man amila biha to yana da ladan wannan sunna da ya sunnanta da kuma sunnar mai wanda ya aiki da irin wannan sunna ne min ba'dihi bayansa min ghairi an yunqisa min ujurihim shay ba tare da an rage komai daga cikin ladadakin su ba wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan duk wanda ya sunnanta wata sunna mummuna a musulunci kana alaihi wizruha wato zunubin wannan sunna din ya kasance a kansa wannan mummunan sunna da sunnanta wa wizru man amila biha da kuma zunubin wanda ya aiki da wannan mummunan sunna din min ghairi an yanqusa min awzarihim shay ba tare da an tauye ko an rage komai daga cikin zunubansu ba wannan Imam Muslim ya rawaito shi wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan duk wanda ya sunnata wata sunna kyakkyawa ba ana nufin kai ka kirkiro kaza ya zama to sunna a cikin addinin musulunci a abinda ake nufi wato kalar wani aiki mai kyau wanda dama akwai shi amma wato kawo mutane salon yin wannan kyakkyawan aikin kai ka fara shi amma dan adam bar shi da halin ya kirkiro sunna sunna da mata annabi ce sallallahu alaihi wasallam na fata an gane ba ana nufin kai ka kirkiro a ce sunnonin sallah guda goma a guda kaza sai an ce guda bakwai kai ma ka karo daya zama takwas wancan ma ya karo daya a shi ma kawo mai kyau wancan ma ya kawo a'a ko kuma kana ganin kaza ai mai laifinsa ya kamata a riƙa yin kaza ma ranar idi ko ranar juma'a a riƙa yin kaza saboda yana da kyau to matuƙar dai bai zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai in kai wannan laifi za a baka ba lana za a baka ba na wata an gane amma kai kana da dama kana da kuɗi kuma akwai wanda suke da dama suna da kuɗi a garinku sai kaga idan irin wannan lokacin yayi misali na damuna din nan yazo watan 7 ko watan 8 7 8 wannan dan tsakanin mutane sukan shiga halin kakana kai sai ga ato ai kai yanzu bari kai wani aikin lada bari ka rika sayan abinci na amfanin gona iya dan abin da zaka iya gurgurdan halinka zaka saya ka ajiye idan uwar haka tayi sai ka ba mutane sadaka ko kuma ka siyar musu wancan farashin da ka siyo to da kai wannan sai wani shi ma ga shi ma kuma yana da kuɗi kai amma fa abin da wani abu ne mai kyau ni ma bari ne sai shi ma ne fara ganin ya kamata mu rika wannan abun fa tunda muna da dama kaga me kai ka kawo wannan sabon tsarin kai ka sunnanta wannan sunnar ma'ana dama can a cikin musulunci akwai me akwai ciyarwa akwai taimakawa akwai tallafawa ba kai ka kawo ciyarwa ka kawo tallafawa ba kai ka shigo da wannan musulunci ba amma kai salan ayi haka din kai ka yi tunanin wannan a garinku ko a unguwar ku a ƙauyenku to irin waɗannan duk wanda yazo ya koyo kai ka shi ma wannan zaka samu ladan irin wannan abu da fata an gani an fahimta saboda waɗansu suna cewa ai bid'a ma akwai mai kyau akwai mummuna kamar ita ma sunna akwai mai kyau akwai mummuna a dukkanin bid'a mummuna ce kuma dukkanin sunna kyakkyawa ce kun ba wanda yake iya kirkiro mai sunna abinda ake nufi da man sanna fil islami sunnatan hasana ana nufin wato wani tsari ko wani salo na aiwatar da wani aiki na alkhairi da kake yi kuma sai wasu ma suke yi to wannan yana daga cikin wato sunnantawa na matan gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi yana da ladan sunnar da ya sunnanta wana wannan tsarin da yayi da kuma ladan wanda yazo yayi aiki da irin wannan tsarin nasa min ba'dihi bayan sa min ghairi an yunqisa min ujurihim shay ba tare da an rage komai daga ladadakin su ba wannan cewa ba tare da an rage komai daga cikin ladadakin su ba wannan shi yake gwada maka wato yalwar wato arziki na Allah tabaraka wata'ala da kuma yalwar arhama ta sa subhanahu wata'ala da kuma nuna maka cewa shine mawadaci kuma shine mai bayarwa ba tare da wato kididdiga ba domin idan kai a matsayinka na dan adam inda kai ne zaka bayar to cancanawa zaka yi wataƙila in kai kirkin gaske ne ka ɗauko ɗan wani adadi ka ƙara ma'ana cancana za a rarraba ne abinda nake nufi yanzu idan ka ce duk wanda ya kwashe block ɗin daga nan zuwa can yana da naira 1000 ko sai ka ba sallahu ce zan tafi kasuwa idan an samu masu yin aikin nan su yi in an dawo zan ba su 1000 ko kuma Allah ka ba su 1000 na zo in baka ko dai wani abu makamancin haka kai ka ce ino zaka bayar 1000 ko to idan mutum biyu suka zo suka yi ino zaka ba su 1500 idan mutum uku suka yi 1000 idan mutum biyar suka yi ko ya tashi da jaka-jaka in mutum goma ne ko ya tashi da 100 to amma shi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala ba haka ba idan aka yi to kowa yana 1000 idan mutum ɗaya sai ya ba shi 1000 sa in mutum biyu suka yi ba su 1000 in mutum uku suka yi sai ya ba su nawa 1000 in mutum 100 suka yi su ma 1000 kaga 100 kenan idan mutum 1000 suka yi su ma 1000 kaga miliyan kenan to haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yin al'amarin sa wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mata ta bayar sadaka daga cikin abincin gidan mijinta mana wannan ya bada oda kenan ta bada sadaka daga abincin gidan mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wanda ya kawo mai gidan kenan za a ba shi lada cikakke na wannan sadakar da ta yi ita ta yi sadaka za a ba shi lada saboda shi ya kawo ya ce walil khazini haka shi ma wanda yake storekeeper din ko mai kula da abincin gidan in akwai mai kula da abincin shi ma za a ba shi wannan lada. Haka nan ita ma matar za a ba ta lada gwargwadon yawan su daya da shi ne mai gidan. Saboda ita kuma ta dafa. Shi da ya kawo za a ba shi ladan wannan abincin sa ne. Shi da ya kula da abincin za a ba shi ladan kula da daidai wanda ya kawo. Ita da ta dafa ta ba da sadaka din za a ba ta ita ma ladan gwargwadon shi kamar ita ta kawo. To kaga wannan duka wato falala ce da Allah tabaraka wa ta'ala. Tunda in dan adam ne ba haka zai rawa ba. To kai ka kawo sadaka naka yafi yawa ko kuma ku canta ko ga kai ga kaza misali. Ko kuma dan rawa. To kaga yanzu anan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi, yana da ladansa da kuma ladan wanda ya aiki da wannan bayansa, min ghairi an yunqisa min ujurihim shay, ba tare da an rage komai daga cikin ladaddakin su ba. Ma'ana ba za a dan debo daga wannan ba, a dan debo na wannan a tada na wannan ba. Ko kuma shi da ya sunnanta a matsayin za a ba shi lada, misali lada 1000 ne, sai a ce to ga wasu sun yi aiki a bayanka, saboda kan za ka samu 500 su kuma dan cancana musu 500. A'a, ba haka Allah ta'ala yake ba, duk yake bayarwa subhanahu wataala. Kuma duk wanda ya zo ya shi ma a ba shi kwatankwacin wannan, duk wanda ya zo ya shi sanin hadisi kamar mai kama da wannan yake cewa duk man dalla ala alkhairi ka fa'ilihi, duk wanda ya nuna mutane cewa ku yi aikin alkhairi to kamar shi yayi, shi ma za a ba shi irin wannan ladan. Jama'a ku yi azumi gobe na nafila, gobe wato 10 ga al-Muharram ku yi azumin Ashura, ko gobe Arafa ku yi azumin Arafa. Ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akai, to idan mutane suka yi za a ba su ladan su irin wanda ake barwa. Kai da ka zaburar da su za a baka ladan duk wanda ya ciki, kuma ba za a rage ko ɗaɗɗaya daga ciki ba, za a ɗan ɗaɗɗako a haɗa maka ba. Ka ga wannan duka falalar musulunci ce. Kai kuma akwai matarka sai ka je ka ce gobe fa akwai yin azumi, to bayan abincin da ka bata ta ci ta yi azumin, to ka sa ta yi azumin ko ka faɗakar da ita ta yi azumin, kawai za a baka ladan da aka bata na azumin, ga kuma ladan kai ma naka. Akwai makwabcinka in tashi daga hira ko kun haɗu kun gaisa, gobe akwai azumin kaza ɗin ne, gobe ne dama gobe ne, a to insha Allah za mu yi azumi. To da shi da iyalansa idan suka yi, to duka fa ka samu rufaransu da yawa kenan. To duka fa za a tattaro duk gwargwadon abin da suka yi duka a sake baka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kowa ma zai shiga aljanna sai dai wanda ya ki. Sabai suka yi mamaki, ya Rasulallah, mutum zai shiga aljanna? Ce ai duk wanda ya mun biya zai shiga aljanna, duk wanda kuma ya saba mun zai shiga wuta ne, shi ya ki da kansa. Kaga duka wannan falala ce ta Allahu tabaraka wa ta'ala. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, duk wanda ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci, ya sunnanta wani tsari mummuna, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqusa min awdarihim shay. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya sunnanta ko ya tsara wani tsari mummuna ko wata sunna mummuna a cikin musulunci, to yana da laifinsa, kana alaihi wizruha, laifinta yana kansa, wa wizru man amila biha, da kuma laifin me wanda ya aiki da wannan, min gairi an yunqusa min awdarihim shay, ba tare da an rage komai daga cikin me wato laifukan ba. Na fata an gane wannan yayi mutabaka da wancan kenan, na cewa idan mutum yayi wato kyakkyawai sunnanta kyakkyawai, ya kawo kyakkyawan tsari, to shi ma irin wancan ladan. A nan ma wanda ya mummuna shi ma irin wancan zunuban. Amma malamai sun yi maganganu kwarai da gaske akan wannan gaba ta biyu ɗin, cewa duk wanda wato ya kawo wani mummunan tsari ko wata mummunan sunna yana da zunubin sa a kansa saboda laifin da yana wannan laifin da kuma laifin waɗanda suka aikata wannan sunna wato wannan bid'a din kenan domin cewa man sunnati al-islami sunnatan sayyi'a ana nufin me bid'a shi yasa malamin ya kawo ta wannan babu ina fata an gane ana nufin me ne bid'a to idan mutum yazo ya aiwatar da wata bid'a sai wasu suka kwaikwaya a gurin sa su ma suka aikata to irin zunuban da aka ba su kamar yadda aka biyo wanda ya kawo wani tsari na aikin lada aka ba shi irin ladan su to shi ma fa wannan haka za a ba shi zunubi irin me irin nasu amma shi kuma ya sha bamban kamar yadda malamai suka yi magana ya sha bamban da me wanda ya yi wata kabira ina fata an gane wanda ya aikata mene wato wata kabira ma'ana mutum ne sai yazo ya samo wani kalar sako sai yazo yana yi a gari sai mutane kuma da ba su yi sai suka kama yi to a tunaninka yanzu me ya sunnanta mutane ya kawo saman tsari shi ma ko mai kyau ko mummuna mummuna to shi ma za a ba shi irin wancan ko shi ma za a ba shi to a nan magana suka yi na'am za a ba shi ma irin wancan ko eh malamai suka ce shi ba za a ba shi irin wannan ba suka ce shi a wannan hadisin an yi magana ne akan mai bid'a amma ba magana ake akan wanda kabira ba shi in an tashi za a ba shi ne wani adadi na ciki ba daidai wa daidai ba za a ba shi domin a nan ciyayi yana da laifinsa cikakke da kuma laifukansu ba tare da an rage komai ba wannan bid'a kenan amma kabira kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata rai da za a kashe a wannan duniya da zalunci face dan gidan annabi adam na farko an bashi kiflun minha an bashi wani kaso daga ciki saboda shine farkon wanda ya fara yin kisa Allahu tabaraka wa ta'ala kuma yace man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha haka Allah ta'ala ce duk wanda yazo ya aiwatar da wani mummunan aiki ya kawo mutane wani aiki mummuna wani laifi ba bid'a ba sai Allah ta'ala ya ce yakul lahu kiflun minha yana dan kaso daga ciki Allah ta'ala ya ce zai kasance yana da kaso a ciki to da wannan malamai suke cewa idan wani kalar sako ne mutum yazo yake yi sai wasu kwaikwaya su ma suke yi to za a bashi zunubi saboda shi ya kawo musu suka kwaikwaya a gunsa da ba su san wannan sakon ba amma ba daidai wa daidai ba to kaga fa sharrin bid'a kenan ka duba fa ita saboda kai ka fara yi chip za a baka kaga shi wato yana da hujja na cewa annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir da yasa wa babin wannan sunan cewa bid'a ta fi manyan laifuka matsala in bid'a ce sai a baka zanubin daidai da wadaida amma in muna aiki ne ba su san shan shisha ba kai ka zo da dan kurtin shisha ka fara sha a garin ku kawai shikenan suka fara tambayar ka me wannan wannan dan ka bakin sa ya zuko ya ga ai ce to wannan abun yaya ina zan samu in same shi wani ce a to ka kawo kuɗi mana in na je yin to maka da shi ai ce kai wani ku fa kun san duniyar nan fa dan bashi wani abu shi wani so kaga ka kawo mutane wani tsari ka sunnanta musu mummunar sunna to za a baka zunubi akan wannan abun amma dai ba kamar dan bid'a bane na fata an gane a ce yanzu to yanzu ranar uku ga mutuwa sai kun yi fidda'u da gida ka ji neman musifa sai a ce ka yi fidda'u da gida wasu kasan da gida ake sai gida ana irgawa kuma ita ma gidar a zo a yi wani abu da ita an zo an yi fidda'u amma dai alhamdulillah wannan abubuwan sun fara ma mu dai tsanda ma ba ma a yanzu kwata-kwata ma ba a fidda'u ko amma wasu guraren za ka ga ana ta fidda'u an mutu yau uku ga mutuwa to za a fidda'u fida a larabci ana nufin beli yau za a ɗauki belinsa kaga iya ma fadar ma laifin na farko kun tabbatar mala'iku sun kama shi mana kun tabbatar masa kenan me yanzu ana gana masa hukuma kina kabari yanzu ku dauki fansar sa ko za ku rubi yadin sa nabi kuma da wannan abin da kuke yi zai zama shine ceto to kaga wato aiwatar da bid'a ba abin da yake sabbabawa a cikin musulunci sai dai wato tashin hankali kawai kuma duk lokacin da mutane suka hadu akan yin bid'a sai kaga kawuna sun rarrabu saboda duk lokacin kuma da suka hadu akan sunna sai kaga kawunan sun hadu saboda duk wanda yake aikata sunna a nan kasar in ya tafi ta kasar zai ga iri ɗaya suke in dai aiki suke da yanda manzon Allah ya ce zaga iri ɗaya ne abu amma wanda suke da tsari na bid'a duka da kai ai mana a gari kaza na halarci taron kaza to dama na bid'a ne sai ai muwa wani bari namu yazo kaga yanda zai irin nasu nan zamu dan ba abu bane wanda yake unique ba kowa zai yi nasa ne amma na musulunci iri ɗaya ke na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam iri ɗaya ne idan aka ce yau idi ne to yau idi ana kabar bari guda bakwai haka ake a kowace ƙasa in kaje amma wannan shekarar an yi kaza to wannan shekarar mu dinka jasi baɗi mu dinka kaza sai ga abubuwan suna ta zama wasu iri saboda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam inda da manzon Allah ne sai ga abun ya zama ana yin sa yana tananatuwa amma kuma ba a samu waɗancan abubuwa din da ana irin kidan mandiri din nan to amma yanzu sai abun ya zama tunda ba haka manzon Allah ya ce ba sai ya zama a yi da piano a kawo wani a kala sababbin fitowa a ce wane ya fito shi ma wane yana can yana shiri ka a ce wane ya fito an koma yayin wane shi ma haka duka waɗannan saboda sun ci karo da tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka samu wannan abin dama abin da Allah ta'ala ya ce idan kun sami sabanin fahimta ta ku koma fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli ku koma gurin Allah da manzansa ku koma mai sunnar Allah ta ce mana mai littafin Allah ta'ala ya faɗa mai kuma sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam suka faɗa wa lahu min hadisi abi hurairata wato ruwayar muslim din da ya halau hadisin abi huraira wa lafazuhu man da'a ila huda kamar yadda ya gabata a baya da man karanta wanda ya kirayi mutane zuwa ga shari'a shi ma za a bashi lada kamar haka sun makala man da'a ila dalala sa'annan ya ce kuma wanda ya kirayi mutane zuwa ga bata shi ma za a bashi lada wato za a bashi mai zunubi zuwa ga wannan saboda bid'a tana da munin sha'ani kwarai da gaske ita kuma bid'a tana mutum yana yi yana sake ciki ne shi yasa ma a gaba malam ya sawa babin gaba cewa babin da ya zo dangane da cewa ɗan bid'a akan nisantar da tuba gare shi yakan daɗe bai tuba ba tuba yana masa wahala me yasa saboda shi mai laifi kullum yana ji wannan abin laifi ne an gane wato waɗansu abubuwan idan aka faɗa sai mutum ya ji sun masa nauyi yanzu idan mutum yana waƙa kawai shi mawaƙi ne al zunubi ne laifi ne haramun ne yana waƙa yana kiɗa je studio ya waƙa ya kiɗa ko waƙar siyasa duka laifi ne wannan amma shi in ka tambaye shi yanzu akwai lada a ciki zuciya babu lada shi ya tabbatar ba lada balma ya san laifi yake in yayi nauyin baki shine ya shiru da bakinsa amma dai a cikin kansa shi ya san a zuciyarsa ya san wannan abun ba tsarin Allah da manzon sa ba shi ya sani to amma wanda yake kuma waka ta bid'a da kida da sauransu shi kuma me shi fa gurinsa lada yake jira baya da haka kuma mai shi a gurinsa mai aikin Allah yake ibada yake to kaga kenan tunda shi a gurinsa aikin Allah yake ba maganar ma yaushe zai tuba ai tunda shi a fahimtarsa aikin lada ne ai ba maganar tuba dama aikin Allah ai ba sai dai a so a ci gaba ai to shi yasa yake da matsala mutum ya rungumi bid'a sai dai in Allah ta'ala ya mutum taufiki sai kuma ya gane sai ya rubasin ya dawo Allah ta'ala ka gane nan. Amma wanda yake laifi dama shi ya san laifi ne to akwai yuwar kowane lokaci zai iya fita. Saboda yanda kowa yake kallon aikin da yake, shi wancan yana kallon cewa ya kamata ya bar wannan abin tunda laifi ne. Shi kuma yana ganin cewa ya kamata ya jajirce akan wannan abin tunda kyakkyawan aiki. Alhali kuma kyakkyawan aikin bane. Yanzu kafin saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora mu akan daidai, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya kare mu daga aikata bid'o'i da kuma mugayen laifuka. Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu ka kuma gafarta mana zunubanmu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ko da an sanar lokacin da in an kira sallah. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Wannan tambayoyi ne guda biyu aka rubuto. Na farko yake cewa me ake nufi da ahlus sunna. Ina kace ahlus sunna kalmar dai a yare ana nufin wato ƴan sunna, ma'ana a ce ahlul janna ƴan me ƴan aljanna ko ahlun nar ƴan wuta ko to ahlul sunna ƴan me kenan ƴan sunna ko ma'ana wanda suke bibitar sunna to su wane ne ahlul sunnati wal jama'a su ne waɗanda suke bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke bin tsarin magabata na ƙwarai ma'ana sahabbai da wanda suka biyo bayansu da kuma waɗanda suka biyo bayan tabi'ai ɗin wannan su ne qurunul mufaddala ƙarnuka guda uku wanda suka fi kowanne ƙarni falala domin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi alkhairin ƙarni shine ƙarnin da nake ciki wanda shi manzo Allah yake ciki daga nan kuma sai wanda ya biyo bayansa daga nan sai na baya daga nan kuma sai kuma sharaka sai ta biyo baya daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ma'ana in an dade an fi samun sharafi da baya to ahlus sunna dai su ne waɗanda suke biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bibitar karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bin wato fahimtar wato a bisa fahimtar magabata na ƙwarai me manzo Allah ya ce kaza su kuma magabata ya suka fahimci kaza din da manzo Allah ya faɗa me Allah ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani me su magabata na ƙwarai suka faɗa akan wannan ayar Qur'ani domin akwai bambanci tsakanin kai yanzu ka ji hadisi ko ka karanta hadisi ka fahimta ka rika aiki da shi kai a fahimtarka zaka yi zamtuwa dan bid'a sanadiyar wannan ko aya sakamakon kai fahimtarka ba ka fassara ta fahimtar su magabata na ƙwarai ba na fatan gani hakan ce ma ta sa waɗansu daga cikin ƴan bid'a suka kansa cikin bid'a din wajen me wajen alwala inda Allah ta'ala ce famsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn in suka zo sai to ai Allah ta'ala ne yace ku shafi kanku da kuma kafafunku zuwa idan sau to kaga su fahimtar su ce wannan da sun yi irin tsarin ahlus sunna shine me sahabbai suka fahimci wannan aya me tabi'ai suka fahimci wannan ayar me annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya su ahlus sunna suna bibitar me magabata na ƙwarai suka fassara Qur'ani ina fata an gane to kaga magabata na ƙwarai yanda suka fassara shine me a wanke kafa ne ba a tafi bane akan wannan amma shi kuma da ya karanta ce ai adafi ne akan shafar kai to waɗannan dai su ne ahlus sunna waɗanda suke bin karantar annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa fahimtar magabata na ƙwarai tambaya ta biyun kuma yace idan wato yayin yin wankan janaba sau nawa ake wanke wato yayin yin alwalar wankan janaba sau nawa ake wanke gaɓoɓi ko da alwala ce haka kullun in ka wanke gaɓa sau ɗaɗɗai inda ko ina ya samu ruwa kuma abin da yake kan fatar kanar datti ko kura ko wani abu ya fita ya zama to ruwan ya taɓa gindin gashin ka shikenan yayi ko da so ɗaɗɗai ne na fata idan yanzu ka zo ka wanke hannunka gurin alwala wani guri ya samu wani guri bai samu ba ka ƙara yi na biyu sai wancan din sai ya samu ko kuma sai wancan ya samu haila wani guri har zai samu ka ƙara na uku ana uku ne sai ko ina samu to fa yanzu gaba daya sunan ka wanke hannunka so ɗaya ne gaba daya ɗaya kai wanke hannu ko kuma wanke wata gaba da ake ce mata an wanke ta shine ya zama to wanke ta guda daya ko ina ya samu ruwa to in ka ƙara ko ina shi ma samu sunan wannan shi ma daban na uku shi ma ko ina samu shi ma me sunansa daban to saboda haka sau tari zaka isa mutum ya zo alwala yana gani ya wanke sau uku amma kila sau biyu ko sau daɗi ma yi domin wannan shine magana da malamai suka yi cewa matuƙar duk wankin da bai gama ko ina ba to wanda ya biyo bayansa tare suke da shi na mata gane ko na farko ko na biyo bayansa duka tsaye ne to abinda ake so dama kamar ma yanda malamai suka yi magana a littafin fiqhu cewa na farko shine farilla na biyu sunna na gaba shi ma sunna mustahabba na mata gane so da kamar mutum ya zo alwala yayin wankan janaba idan ya yi so daddai ya yi kamar yanda ma ɗaya daga cikin malaman malikiya ina ko littafin ashmawi ko wani ke cewa wa ghasli a'dha'il wudu marratan marratan wanke gaban alwala so daddai so daddai to mutum ya wanke so biyu ko so uku uku saboda ganin ruwa bai ba yayi mutum ya wanke so daddai yana ko ina samu yayi ina fata an gane wallahu a'lam na'am wa alaikum salam mu a gurin musulmai Qur'ani al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma wadancin su ma an umarce su da su azumi sai dai azumin mu da bambanci da nasu Allah tabaraka wa ta'ala abin da zai tabbatar maka da cewa su ma na baya sun yi azumi shine fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ya kunna suka yi imani an faralanta muku yin azumi an wajabta muku yin azumin watan Ramadan kamar yanda aka wajabta shi akan waɗanda suka zo alal ladina min qablikum sai Allah ta'ala ya ce la'allakum tattaqun ayyamal ma'duda kuma fa an sa muku azumi farilla kamar yanda su ma wanda suka zo kafin ku farilla kenan a baya ma akwai wajibcin azumi Imam al-Bagawi da sauran malaman tafsiri karkashin wannan aya suke cewa sai dai azuminmu da nasu da bambanci daga cikin banu Isra'ilawa da aka ce su yi azumi 30-30 sai suka ce to su abinda za su riƙa yi shine za su riƙa zaɓen lokaci ne kaga kamar yanda aka yi azumi bana ya zo lokacin zafi to su idan ya zo lokacin zafi to ba za a yi ba ya ce to sai damuna ta kankama yau ruwa gobe ruwa sannan sai mu yi in ya so tunda dai an so ake dai mu yi kwana mu ɗauki wata ɗaya saboda ka su kawai yanayin idan yanayi ya canza sai azumin ya canza saboda san zuciya sai wani shugabansu ya ce ai kuwa shi a matsayin mutumin ƙwarai to tunda dai muka yi haka ko gaskiya sai mun ƙara goma saboda ka yi zama mu riƙa yin 40-40 ka ga dai an sake tafiya domin shi Allah ta'ala ya ce kai ɗaya kai uku kai laifi ko kai biyu mu ƙara goma can ma suka ƙara yin wani laifi sai shugaban ya ce na ƙara ma kowa goma yanzu ya dawo 50-50 za a riƙa yi to sai zama su suna azumi amma 50-50 kamar da malaman tafsiri suka tabbatar ƙarƙashin wannan ayar wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tsakanin bambancin azuminmu da nasu shine aklatu sahur mu muna yin sahur su ba sa sahur daga cikin waɗanda suka gabata suna azumi ba sahur su manzala ce bambancin shi sai ce ku rika yin sahur domin a cikin sahur akwai albarka bambancin namu da na ahlul kitab mu akwai sahur a ciki ku rika yin sahur na mata an gani da saboda haka dai a baya ma akwai azumi kamar yanda cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai azumi ɗaya ne ma daga cikin wannan shikashikan musulunci wallahu a'lam جنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا الله كجك امك كجك ايامك وانا ني ني دا كي سكي الله تعالى ka kawo